الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan lokaci domin fara karatun alqur'ani mai girma da tarjumar sa da kuma tafsirin waɗansu daga cikin ayoyi na alqur'ani mai girma a wannan rana ta asabar wanda ta yi daidai ga watan ramadan a wannan shekara ta 1446 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yayi daidai ga 1 ga watan uku a wannan shekara ta 2025 da haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam a shekara wanda ta gabata malaminmu babanmu الشيخ الأستاذ محمد النذير الله تعالى يكرمه العافية وتوشي يفعل كراتو أولنا مسلاتي من البركة يفعل تفسير القرآن من جرمة وانا يكرا انت تندقى بداية سورة الفاتحة زوا كرشان فدر الله تعالى ديتش والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم wanda a wannan shekara insha Allah ta'ala zamu dora daga inda ya kwana a shekarar da ta gabata zamu tashi daga farkon aya ta 106 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana gamdakatar wajen fadar daidai da kuma aikata daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kusakuranmu bismillah
bismillahir rahmanir rahim ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير
نعم
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma nansakh min ayatin idan muka shafe wata aya daga cikin ayoyi na alqur'ani aw nunsiha ko kuma muka mantar da kai ita muka dauke tilawata a gare ka na'ti bi khairin minha za mu zo mu da mafi alkhairi daga wannan ayar da muka shafe أو مثلها كما قتم كتنت ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم شنبك دمسنيا شنبك يسنن شوى حقيقة الله تبارك وتعالى من يكون يأكن دكا قوميبا ألم تعلم شنبك يسنن شوى أن الله له ملك السماوات والأرض حقيقة الله تبارك وتعالى ملك سميد ملك كسيدك ناشني وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ba ku da wani majibincin lamari waicin Allah subhanahu wa ta'ala ko wani mai taimako wato wannan ayoyi guda biyu wanda malam ya karanta mu da su za su yi mana bayani game da abin da ya shafi an-naskhu fil qur'an wato dokewa wani hukunci da zawwa da wani kambacin hukuncin da yake sananne a shari'a ta musulunci wanda wannan ijma'i ne na malamai na musulunci akan halaccin hakan a hankalce Allah subhanahu wa ta'ala ya canza wani hukunci wanda da a kai shi ake kai ya zo da wani hukunci sabo saboda maslaha ta bayinsa saboda farkon musulunci lokacin da ya zamanto sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba su jima da barin jahiliya ba sai zamanto akwai dokoki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shata musu a wannan lokaci da kuma da baya ana samun canjin yanayi aqida tana ƙara kafuwa a cikin zukatansu sai Allah subhanahu wa ta'ala yake saukar da wani hukunci ya shafe wani saboda a lokacin musulmai aqida ta ratsa jikinsu ya zamanto sun yi wato imani wanda ba gudu ba ja da baya a cikinsa to wannan ayar Allah subhanahu wataala ya saukar da ita kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa lokacin da yahudawa kafirai basu hasada ga ma'aiki alaihi salatu wassalam da kuma sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin da suka yi suka game da abin da ya shafi shafewa hukunci suka ce sun kasa ganewa al'amarin ma'aiki alaihi salatu wassalam yau zai zauna da sahabbai ya ce su aikata kaza su aikata kaza su aikata kaza amma bayan dan lokaci kadan sai ya ce an canza wannan hukuncin su aikata kaza sai suke kunna fitina suke busawa waɗanda suke jahilai ne kan cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu alqur'ani shine yake kirkire shi da haka shi yasa ya zamanto yau zai ce ku yi kaza in ya zama gobe abun bai gamta shi bai ce ku canza ku aikata kaza ba daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba ne to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar saboda ya nuna musu hikimar da ta sa ake shafewa wani hukunci a kawo wani Allah tabaraka wa ta'ala ce ma nan sakhu min ayati wato idan muka shafe wata aya kowace aya cikin ayoyin alqur'ani idan muka shafe ta muka kawar da hukuncin ta imma ma'a lafziha aula imma ya zamanto hukuncin na ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya shafe shi amma kuma lafazin ta yana nan ko kuma a shafe hukuncin tare da lafazin wato cikin ayoyin alqur'ani akwai ayoyin da a farkon musulunci akwai su lokacin da aka saukar da alqur'ani akwai su daga baya Allah tabaraka wa ta'ala ya shafe su to akwai wanda aka shafe hukuncin su tare da lafazin su kamar ashru radu'atin wa adubatin yuharrimna wanda wannan aya ce cikin ayoyi na alqur'ani wanda nana Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar da yake cikin sahih muslim tace kana fi ma unzila min alqur'ani ashru ma'lumat ashru radu'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi khams ma'lumat fatuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hunna fi ma yuqra min alqur'an nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace yana daga cikin abin da aka saukar a cikin alqur'ani ashru ma'lumat ashru radu'atin wato shayarwa guda 10 ma'lumatin waɗanda suke sanannu yuharrimna wannan suna saka haramci tsakankanin yaron da mace ta shayar da shi da ita wannan matar da kuma zuriyarta wato a farkon musulunci idan mace ta shayar da mace ta shayar da yaro mama to dan ta shayar da shi sau daya wannan baya sanya haramci tsakankanin ta da wannan yaro ya zama to haramu ne a auri ayyanta idan ta shayar da shi sau biyu sau uku duka wannan baya haramtawa sai ta shayar da shi sau 10 to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya shafe wannan hukunci din sai ya tabbatar da shayarwa 5 idan aka yi ta sanya haramci tsakankanin yaron da aka shayar da ita mamar da matar da ta shayar da shi ta zamanto mamar shi wanda take ta shayarwa yanzu ƴaƴanta sun zamanto yayu da kanni a wajen shi ba aure tsakankanin shi da su to wannan shine abin da musulunci ya tabbatar wannan ayar yanzu babu ita a cikin alqur'ani sannan kuma wannan hukunci Allah tabaraka wa ta'ala ya soke shi akwai kuma lokacin da zai zamanto aya an shafe hukuncinta amma kuma tana nan a qur'ani ana karanta ta saboda ƙarin lada harafi ɗaya idan ka karanta a ciki zaka samu lada mai girma. Ayar da take magana akan idan mace mijinta ya faɗi ya rasu. A farkon musulunci idan mace mijinta ya faɗi ya rasu tana takaba ne tsawon shekara guda. Kuma takaba ba mafi muni ba irin wannan takaba din ba. Saboda za ta shiga cikin dan akurki ne dan karami. Cikin tufafinta tufafin da yafi kowane tufafi sharri shi za ta saka. Ba za ta shafa mai ba. Ba za ta yi wanka ba sai ta shekara guda. Idan ta shekara guda tana fitowa sai a hada ta da dabba. In ba tinkiya ko akuya ko jaki ko wani tsuntsu kato a bata shi ta goggoje jikinta saboda ta yi bursusu ta yi wari ga muni. Zainab ta ce fa ballama taftadu bi shay'in illa qad mata. Kadan ne ma za ta gogu da wani abu. Za ta gogu da wannan tinkiya da aka bata face da wannan tinkiya sai ta mutu. Saboda warin da take ita wannan matar. To wannan hukunci sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shafe shi ya saukar da cewa idan mace mijinta ya faɗi ya rasu za ta yi takaba ne tsawon wata hudu da kwana goma. Wanda kuma wannan ayoyin dukkaninsu ana karanta su a cikin Alkur'ani dukkaninsu suna cikin suratul Baqara. Wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj fa in kharajna fala junaha 'alaykum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ce dukkan waɗanda mazajensu suka mutu daga cikinku kuma suka bar mataye to akwai wasiyya da aka yi ga matayen nasu su zauna a jiyar da su dadi tsawon shekara guda ba tare da an fitar da su daga cikin gidajensu ba. To wannan shi ne farkon musulunci abinda musulunci ya tabbatar. Ana nan sai musulunci ya shafe wannan hukunci na shekara guda mai doshi wata hudu da kwana goma. Wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra fa idza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Wato waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi rawukansu daga cikinku kuma suka bar iyali suka bar mataye to waɗannan matayen za su jira ga kawunansu ba tare da sun yi aure ba, ba tare da sun yi ado ba tsawon wata hudu da kwana goma. Wannan hukuncin ya shafi macen da ba ta da ciki. Macen da take da ciki hukuncinta shi ne idan mijinta ya faɗi ya rasu shi ne za ta haife abin da yake cikinta. Sawa'an sabon ciki ne ko tsohon ciki ne, wata ɗaya ne, wata biyu ne, wata uku ne. To hukuncinta shine ta haifi abin da yake cikinta. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna kamar yadda aya ta cikin suratul nisa as-sughra ta tabbatar da haka suratul talaqi wanda ake karanta ta. To kuma waɗansu lokutan za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya shafe tilawar aya amma kuma hukuncin yana nan a addini na musulunci ana nan ana yin sa. Daga ciki ayar da take sananniya ce a cikin Alkur'ani wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shafe ta daga ciki akwai ash-shaykhu wa shaykhatu idza zana ya farjumuhum albatta nakala min Allah wallahu azizul hakim. Wanda wannan daya ce daga cikin ayoyi na Alkur'ani wanda suke magana akan cewa namiji wanda yake da aure da mace wanda take da aure idan suka yi zina hukuncinsu shine a jefe su. Hukuma ce ta musamman daga Allah. Allah tabaraka wa ta'ala aziz ne, magwayin sarki ne wanda babu abin da ke gagararsa, sannan kuma gwani ne mai cin hikima. Sai zama to wannan ayar yanzu ba a karanta ta, babu ita a cikin Alkur'ani, an shafe tilawarta, amma hukuncinta yana nan a cikin addini na musulunci. Lokacin da ya zama to mutum yana da aure ya yi zina ko ya taɓa yin aure ya yi zina, hukuncinsa shine ar-rajm. Kamar yadda hadithin Abdullahi ɗan Abbas wanda yana cikin sahihul Bukhari ya tabbatar da haka, khutbar Umar ɗan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. Wanda wannan gashi nan ayar babu ita amma kuma hukuncin yana nan a cikin musulunci, ba kamar yadda waɗansu daga cikin bayan Allah suke ganin cewa ba a jefewa mutum idan ya yi zina ko da yana da kwai aure. Wanda wannan ra'ayi ne na waɗansu daga cikin malamai wanda kuma malamai ne musulunci ya yarda da cewa malamai ne saboda sun yi wa musulunci hidima irin su Sheikh Yusuf Al-Qardawi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama da waɗansu daga cikin malamai da waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi wanda kuma wannan ra'ayi ne wanda yake ya ci karo da addini na musulunci ya ci karo da aya ta alqur'ani ya ci karo da sunna ta ma'aikinsa sallama Umar ibn Khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yayi khutba mai tsawo yake cewa fa daraja ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa rajabna ba'dahu wa akhsha in talaba an-nas zaman an yaqula qa'ilun والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى والرجم حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء أو كان الحبل أو الاعتراف عمر بن الخطاب يجي ما يجي عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى يا سوكر دعايا تجي في ومتم دي زنى إذا ينا دعولي وكومة دي زنى إذا انتنا دعولي منكرا تاتا ko mun fahimce ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ya jefe waɗansu daga cikin bayin Allah irin su Ma'iz ibn Malik al-Aslami irin su al-Ghamidiyya ce kuma mu ma bayin ma'aiki alaihi salatu wassalam mun jefe waɗanda suka cancanci a jefe su ce ina jin tsoron idan lokaci yayi tsawo ga mutane wani daga cikin wanda suka cito su a koshi su ce babu ar-rajmu a cikin littafin Allah al-Qur'ani yace wallahi akwai ar-rajm yace war-rajm haqqun ala man zana idha usina min ar-rijali wan nisa aw kana al-hawl aw al-i'tiraf daga wannan hukuncin yana nan sananne amma kuma ayar Allah tabaaraka wa ta'ala ya shafe ta sai kuma abin da ya shafi daukewa wato lafazin aya da kuma hukuncin nata ba lafazin ba hukunci akwai diyawa daga ciki ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun fatuktaba shahadatan fi anajikum fatus'aluna anha yawmal qiyamati wannan hadisi Abu Musa al-Ash'ari wanda yana cikin sahih Muslim ya tabbatar haka lokacin da yace wa wato qurra'u ahli al-Basra su tattaru a wajen shi yana so su tattauna wajen mutum 300 suka hadu a wajen shi yace to innakum khiyaru ahli al-Basrati kune zababbun Basra ku karanta alqur'ani wala yaqulanna alaykum al'amalu fataqsu qulubukum kama qasat qulubu man kana qablakum wa inna kunna naqra'u suratan kunna nushabbihuha fi al-tuli wash-shiddah bi bara'ah wa inni unsituha ghayra anni qad hafiztu minha law kana li ibn adam wajiyan min mali laftaqa thalithan wa la yamla'u jawfu ibn adam illa turab wa la yamla'u jawfu ibn adam illa turab wa yatubu Allahu ala man tab وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ وَإِنِّي قَدْ أُنْسِيتُ مِنْهَا غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ فَتُكْتَبَ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ to wanda wannan a cikin alqur'ani akwai surar da tsawanta kusan suratul tauba ce aya 130 amma kuma Abu Musa al-Ash'ari yace an shafe ta yanzu babu ita yace iya abin da na rike ciki abin da bu manta ba shine ya ayyuhal ladina law kana ibn adam wajiyan min malin law taqa salisa da ce dan adam yana da kai manyan kwari guda biyu na dukiya da yayi fatan Allah ya bashi na uku ba abin da zai cika cikin dan adam face dai kasa ta kabari wa tubullahu ala man taba wannan aya ce daga cikin ayoyi na alqur'ani amma kuma aka shafe ta koma hadisi hadisin Abdullahi dan Abbas cikin Bukhari da Muslim akwai wannan a ciki ga kuma hadisin da Abu Musa al-Ash'ari cikin sahih Muslim yace kuma akwai wata sura wanda kusan tsawanta muna kamanta ta da ɗaya daga cikin surori wanda aka bude su da sabbaha yace to na manta ta amma dai an shafe ta yace na manta ayoyin da suke ciki amma dai akwai aya ɗaya da bambanta ta ba shi da ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun fatuktabu shahadatan fi anaqikum fatus'aluna anha yawmal qiyamah aw ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun ba suratul saff ba kenan wato ita ma wannan ɗaya ce daga cikin surori wanda ake kamanta ta wajen tsawo da irin waɗannan surori din amma kuma aka shafe ayoyin da suke ciki suratul ahzab tsawanta kusan daidai yake da suratul baqara ana shafewa ne ta koma kusan izu daya izu daya da dan kadan ba ta kai izu daya da sunni daya ba saboda izu daya da sunni daya ce saboda suratul ahzab tana fara ne daga bidatu nisa kuma can la ilamintar munafiquna ga nisu zuwa karshen sura kenan mun samu sunni guda ta kuma izu daya da sunni guda da wajen izu biyar ce amma a shafe wannan a shafe wannan a shafe wannan sai wanda ya saura wanda a yanzu muka iske muna karantawa in aya ɗaya ka tsallake cikin waɗannan ayoyin da suke 173 wato za a taka maka burki saboda kayi kuskure za a dawo da kai baya amma waɗancan ayoyin inda za ka shigo da aya ɗaya cikin ayoyin da aka shafe to za a ce babu ita wani musanta ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya shafe ta to wannan shine abin da ya shafi an-naskhu a cikin alqur'ani kuma alqur'ani junansu suna shafiya junansu kamar yadda Abu al-Ala ibn al-Shakhir Allah ta'ala ya kare yadda da shi yana cikin sayyid muslim ya faɗa ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yansakhu hadithuhu ba'dahu ba'dan kama yansakhu al-qur'anu ba'dahu ba'dan wato ma yace sallallahu alaihi wasallama zancen shi ya kasance yana shafewa juna zancen ma yake yana shafewa zancen shi da aka ga wani hadisin ya shafewa kamar yadda kuma alqur'ani shi ma shasan sha yana yake shafe wasa shi alqur'ani kamar yadda muka kawo waɗannan ayoyin waɗan sun shafe waɗan su to haka nan su ma hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu a ciki akwai irin wannan da aka samu hadisai guda biyu wanda in zaka hada kansu zaka ga ba za su hadu ba to dole ya zama to ka waiwaya zuwa ga an-nasikh wal mansukh sanin wanda aka shafe da kuma wanda ya shafe shi ra hadisin da yake magana a farkon musulunci idan mutum ya kusanci iyalinsa matukar bai fitar da mani ba ba wanka akan shi ba wanka akanta wanda shine abin da hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin sahih Bukhari da Muslim ya tabbatar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajulin min al-ansar fajaa wa rasuhu yaqdur fa qala la'allana ajallak fa qala na'am fa qala idha ujrita aw uhidta fa alayka al-wudu wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya aika zuwa ga wani mutum daga cikin mutanen Madina wannan mutumin ya zo shi lokacin da ya zo ma'aiki alaihi salatu wassalam ya gan shi dai wani wujigawo ya ce la Allah mun yi maka gaugawa ko ya ce kware ku ya rasulullahi ce to idan aka yi maka gaugawa ko aka hana ka kai fari baka fitar da ruwan mani ba to abin da yake kanka shine almalla ba wanka a kanka wannan shine farkon musulunci abin da yake aka hadisin Ubay ibn Ka'ab wanda yana cikin Bukhari da Muslim aka ya tabbatar ya rasulullahi ar-rajulu idha jama'a al-mar'atu wa lam yusil qala ya ghusilu ma masal mar'atu minhu thumma yatawaddau wa yusalli hadisin wato Abu Sa'id al-Khudri wanda shi ma yana cikin Sahih Muslim shi ma ya tabbatar da haka aka hadisin Ubay ibn Ka'ab wanda yana cikin Sunan Abi Dawud ya tabbatar da haka to waɗannan hadisan dukkanin su sai da wato hadisin Abu Huraira kuma ya shafe su hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim da hadisin da Aisha wanda yana cikin Sahih Muslim ma'aiki alayhi salatu wassalam yace idza jalasa baina shu'abi hal arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl wannan hadisi ne wanda yake mashhuri sanan dai tun daga umdatul ahkami da mu gashi wannan hadisin ya shafe wadannan hadisan dukkan su da kuma hadisin da Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sayyid muslim anna rajulan jaa fa qala ya rasulullahi idza jamaa ar-rajul mar'ata wa lam yusil hal alayhi ma ghusl wa aisha jalisa fa qala inni la af'alu dhalika ana wa hadhihi thumma nagtasil sai ya rasulullahi mutuman da ya kusanci iyalinsa sai ka sala ta zo mai bi fitar da mali ba akwai wanka akan shi wadala ce to dani da aisha mun haka amma kuma sai mu yi wanka wanda wanda yake nuni akan cewa wancan hukunci na farko an shafe shi hukunci na biyu alaihi al-amal to akwai irin wannan da yawa cikin Bukhari da Muslim waɗansu cikin sunan irin hadisin Talik da hadisin Busra wanda abin da ya shafi shi idan mutum ya taba zakarin shi alwallarsa ta warware ko ba ta warware ba hadisai ne guda biyu wanda suke kowanne kuma malaman hadisi sun inganta shi wanda tun cikin bulugul maram kuma da mu saboda suna cikin sunan Abi Dawud dukkanin su guda biyu a cikin wata qira'a ma nusikh min ayati wannan ita ce qira'a Abdullah ibn Amir ash-Shami cikin al-qura'us sab'a guda shida cikin su suna karanta ma nansakh min ayati min nasakha yansakhu naskhan wato sai ya zamanto wato cikin qura'u wadanda suka tafi akan haka Nafi al-Madani Abdullahi ibn Kathir al-Makki, Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da kuma al-Kufiyyun al-Thalatha, Ali ibn Hamza al-Kisa'i, Hamza ibn Habib al-Zayyat al-Kufi, Asim ibn Abi Najud al-Kufi. Waɗannan guda shidan sun karanta manan sakh da yi wa nunun wato fatha, da sai zama tufidi ne thulathi. To amma Abdullahi ibn Amir al-Shami a cikin su shi kuma ya karanta manun sakh, manun sakh shi kuma sai zama tufili ne ruba'i, daga ruba'i ne an sakha yunsikhu, mun gane da kyau, sai ya zama to insakh kenan. To wannan abinda zai bayar da ma'ana shi kuma manun sakh min ayatin, wato abinda muka sa maka shi ka manta shi, wato muka shafe maka shi, muka umarce ka da ka shafe shi. Wato ba yake alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala yana saukar mai da wahayi, sai ya ce wannan ayar ta shafe wannan ayar. To abinda muka umarce ka da ka shafe shi kai, ma nunsikh ma'ana ma amarnaka bi naskhihi kenan. Abinda muka umarce ka da ka shafe shi, aw nunsiha, ko kuma muka mantar da kai, wato wannan ayar nunsiha, wannan ita ce qira'a ta jumhurul qurra, aw nunsiha, wannan al-kufiyyun thalatha duka haka suke karantawa. Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da Abdullah ibn Kathir al-Makki su kadai ne suka fita daga cikin masu karanta aw nunsiha cikin al-qurra usaba. Hamza, Kisa'i, Asim duka suna karanta aw nunsiha, haka Nafi al-Madani haka yake karantawa, haka Abdullah ibn Amir al-Shami haka yake karantawa. Sai da mun to cikin qura'u saba qira'a guda uku muke da ana, ma nan sakh min ayatin aw nunsiha, wanda ita ce qira'a ta Nafi al-Madani, muka dauki riwaya ta Qalun warshi shi kuma saboda yana naqal, wanda ita ce qira'a ta Hamza shi ma yana sakat, ita ce qira'a ta Abu Amr in muka dauki ma nan sakh can kenan, ita ce qira'a ta Asim ibn Abi Najud al-Kufi, ita ce qira'a ta Ali ibn Hamza al-Kisa'i. To ma nunsikh min ayatin aw nunsiha ita ko wannan qira'a ce ta Abdullah ibn Amir al-Shami, shi kadai yake karanta haka. Abu Amr ibn al-Ala al-Basri shi yana karanta ma nunsikh min ayatin aw nunsaha, aw nunsaha bi fatihi al-hamza, bi fatihi an-nun ma ziyadati al-hamza, wa nunsikh bihi dhammun wa kasrun kafa wa nunsiha mithluhu min ghairi hamzin zakat ala. Haka al-Imam Shatibi Allah ta'ala jikansa da rahama, wato ya fada a cikin Shatibiyya, yace nansakh bihi dhammun wa kasrun kafa, wanda kafun wato ramzi ne na Abdullah ibn Amir al-Shami, to shi kadai yake karanta ma nunsikh kenan, fataha ta nunun kamar da ta dhamma, sai kuma kayi wasilun kasra, sai zaman to ma nunsikh kenan. Sai ce wa nunsiha mithluhu, sai kuma ma nansakh min ayatin aw nunsiha ita ma mithluhu min ghairi hamzin, amma ba za ka sanya alhamza ba, za ka ce ba aw nunsiha ba. Wannan zakat ala Abdullah ibn Amir, Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da al-Kufiyyun idan suka hadu su ne suke bada zalu, wa kufi ma'al bi shabi bi zalim mu'jama, kamar da ya fada a farkon ta. To sai kuma yace ala, wanda alhamza ramzi ne na Imam Nafi. To aunun siha, ko muka mantar da kai ita, aunan sa'aha kuma, ko kuma muka jinkirtar da saukar da ita, saboda annasi'a shine at-ta'khir. Allah tabaraka wa ta'ala ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman li ba'dhi 'iddati ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah. Ko kuma muka jinkirta saukar da ita, bamu saukar da ita ba, bamu kawar da hukuncin ta ba, amma kuma muka dauke tilawata. Allah ce na'ati bi khairin minha, za mu zo mu da mafi amfani ga wannan ayar da muka shafi. Wato idan Allah subhanahu wa ta'ala ya shafe aya, to wanda za a kawo sai tafi wanda aka shafe din amfani. Hukuncin da aka shafe a farko in ya zamanto mai tsanani ne,
Allah ta'ala sai ya shafe shi ya kawo mai sauki. A farkon musulunci idan musulmi ya hadu da arnawa guda goma baya halatta a tsere musu. Mutum goma musulmai za su iya yaƙi da mutum ɗari. Wannan shi ne farkon shari'a ta musulunci yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shari'anta ko? In yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn kafin wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu harridul mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun. Al'ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa. Fa in yakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200 wa in yakum minkum 1000 yaghlibu 2000 bi idhnillah wallahu ma'as sabirin. Wato a farkon musulunci yaki musulmi dai baya halata dan arnawa tara sun biyo shi ya tsere. Dole sai yana tserewa kuma ya shiga cikin man yuwal limyoma idin dubura. Amma abin da ya zabanto tura ta kai bango sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukaka hukunci. Sai zamanto daga goma a maido mutum biyu. Haga wannan anfa'ulil ibadi kenan. Saboda saukinta ba tsanani a ciki. Mutum goma aka ce kai fada da su aka ce to yanzu an cire mutum takwas da mutum biyu za ka yi fada ai kaga rikicin zai zamanto mai sauki ne. Haka nan abin da ya shafi bangaren azumi. Azumi farkon musulunci abinda aka farkonta azumta shine ranar Ashura. Kamar yadda hadisin Nana Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar da kuma hadisin Abdurrahman ibn Abi Layla wanda shi ma yana cikin sunan da Abi Dawud ya tabbatar da cewa a farkon musulunci lokacin da Ma'ici alayhi salatu wassalamu ya tafi Madina abinda yake azumta da ma Ashura ce. Amma da aka farzanta azumi na Ramadan sai aka shafe wajibcin azumtar Ashura. Azumin Ashura kwana 1 ne. Azumi na Ramadan kwana 30 ne. Za mu ga cewa wajen abin da ya shafi ibadar da 1 da 30 ba 1 bane. Azumi na Ashura yana da lada amma ladan shi bai huce kashi 1 cikin 100 na Ramadan ba. Ramadan Ma'aici alayhi salatu wassalam ya faɗi garabasar da take cike shi. Gashi da nauyi amma kuma garabasar da take ciki za ta mantar da kai wannan nauyi. Qiyamul layl din sa za ta sa a gafarta maka kusakuranka. Qiyamul laylatul qadar za ta sa a gafarta maka kusakuranka. Azumtar Ramadan din kanshi za a gafarta maka kusakuranka. Ma'aici alayhi salatu wassalam ya ce man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وانا دكانو سنا cikin Bukhari da Muslim hadisi Abu Huraira da kuma dana Aisha radiyallahu anhuma aw mithliha ko kuma kwatamkaciyar ayar da aka shafe kuma za a kawo da kwatamkaciyar ta wajen abin da ya shafi dokar da zafinta da saukinta duk iri ɗaya ne. Ina abin da ya shafi mas'ala ta canza al-qibla. Lokacin da Ma'aici alayhi salatu wassalam ya yi hijira ya tafi Madina, ya yi sallah yana kallon Baitul Maqdis tsawon wata 16 ko wata 17, kamar yadda hadithin Bukhari da Muslim ya tabbatar da haka hadithin Al-Bara ibn Azib. To Ma'aici alayhi salatu wassalam sai Allah ta'ala ya saukar da aya wa ba kana Allahu liyudhi'a imanakum inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim qad nara taqalluba wajhika fis-samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjidil haram. Sai da wanto daga fuskantar Baitul Maqdis Allah ta'ala ya umarce shi da ya juya dinga fuskantar al-qibla wanda Ma'aici alayhi salatu wassalam lokacin da ya hijira yana fuskantar Baitul Maqdis Yahudawa al'amarin ya burge su saboda suna ganin cewa yanzu Ma'aici alayhi salatu wassalamu shi ma kanshi yayi musu aliyans ya kwatsa saboda yana kallon inda suke kallo in za su yi ibada hakan din yana burge su to ana nan Ma'aici alayhi salatu wassalamu shi damuwarsa shine yana so Allah ta'ala ya dawo da shi ya ci gaba da fuskantar alqiblal babansa Annabi Ibrahim ita ce Ka'aba ya zauna tsawon wata 17 kamar da hadisin al-Bara ya tabbatar haka shikenan sai Allah ta'ala saukar da wannan aya a lokacin kuma sai ran Yahuda ya baci sai Allah ta'ala ce sai qulus sufahaa minan nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriqu wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wato imma ya zamanto wajen sauki ko wajen lada da yawa ko kuma ya zamanto sun yi 50-50 wanda aka shafe din da wanda ta shafe din ya zamanto din nauyin su daya wajen sikeli kaga fuskantar alqibla gabas da fuskantar yamma wannan din daya ne ba wani wanda yake mai tsanani Allah ta'ala sai ya shafe fuskantar baitul maqdis din wanda ita ce yamma a haƙin mu kenan sai ya umarce shi da ya fuskanci Ka'aba saboda ita ce alqiblal babansa annabi Ibrahim da sauran iyayensa su annabi Isma'il da annabi Ishaq da annabi Ibrahim annabi Yaqub da sauransu Allah ta'ala ya ce alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin baka yi sani ba shin baka da masani cewa hakika Allah tabaaraka wa ta'ala mai iko ne akan dukkan komai a iko na Allah subhanahu wa ta'ala ya shafi komai da komai julatan wa tafsilan Allah yana da iko akan ya kawar da abin da mai zafi ne ya zo da abin da yake mai sauki ne Allah ta'ala yana da iko akan ya tafiyar da abin da yake da sauki ya zo da abin da yake da zafi doka mai tsanani Allah ta'ala yana da iko akan ya maida fari baki ya maida dogo gajere ya maida gajere dogo ya maida kikkiawa mai muni ya maida mai muni kikkiawa Allah ta'ala yana da iko akan waɗannan abubuwan dukkan su ba wani abu daga cikin abubuwa da zaka gani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya soye wannan abun kuma Allah ta'ala wannan abun ya gagare shi komai Allah subhanahu wa ta'ala wato yana yin sa ne gurgurdan yanda yake so ba wani abun da yake gagaran shi wanda yana daga cikin iko na Allah subhanahu wa ta'ala an-nasfu wat-tabdil wala al-istifham lit-taqrir wato saboda a tabbatar maka da cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komai ba wani abun da yake gagaran sa na'am alam ta'alam an karanta da mu na'am alam ta'alam shin baka yi sanin cewa annallahu lahu mulku samawati wal ardi hakika Allah tabaaraka wa ta'ala mulkin samai bakwai da mulkin kasai duka nashi ne Allah ta'ala shine yake da ruwa da tsaki cikin samai bakwai da kasai guda bakwai ba wani wanda yake tarayya da Allah cikin halittar waɗannan samai guda bakwai da kuma waɗannan kasai guda bakwai law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata subhanallahi rabbil arshi amma yasifun da a ce a cikin samai da kasai akwai waɗansu ababen bautawa wani Allah to da sama da kasan da an samu ta taburza da sun ruguji Allah subhanahu wa ta'ala tsarkin sa ya tabbata amma yasifuna dangane da abin da mushrike suke siffanta shi na cewa yana da kai kishiya yana da kai abokin tarayya Allah subhanahu wa ta'ala baya da kishiya baya da abokin tarayya Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kadaita da halitta waɗannan samai da kasai kuma haka shi ya kadaita da cancantar ibada ga waɗanda suke raye cikin samai da kasai a samai bakwai maiki alaihi salatu wassalam kamar da yana cikin al-Mu'jam at-Tabarani al-Kabir hadithu Abdullah ibn Mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi maiki yayi bayani game da abin da ya shafi sama da tazarar da yake tsakankanin kowace sama zuwa yar uwarta maiki alaihi salatu wassalam yace ma baina as-sama'i ad-dunya wallati taliha masiratu 500 am wa ma baina كل سماء مسيرته 500 عام وما بين السماء السابعه والكرسي مسيرته 500 عام وما بين الكرسي والماء مسيرته 500 عام والعرش على الماء والله على العرش يعلم ما انتم عليه ما يجي عليه الصلاه والسلام يجي تكانن سما ta farko zuwa ta biyu ne san tafiyar shekara 500 ne tsakankanin kowace sama zuwa ga yar uwarta ne san tafiyar shekara 500 ne ta biyu zuwa ta uku 500 ta uku zuwa ta hudu 500 ta hudu zuwa ta biyar 500 ta biyar zuwa ta shida 500 ta shida zuwa ta bakwai 500 sannan kuma tsakankanin sama ta bakwai zuwa ga al-kursi wanda Allah ta'ala ce wasi al-kursi yuhusamawati wal ard shi ma nisan tafiyar shekara 700-500 ne tsakankanin al-kursi da al-ma wanda Allah ta'ala ce wa kana arshuhu al-ma'i nisan tafiyar shekara 500 ne sannan kuma al-arshi na Allah yana kan ruwa Allah subhanahu wata'ala shi kuma yana kan al-arshi ya alamu ma antum alaihi ya san dukkan abin da kuke kitsawa a duniya ba wani abin da ya boye ga Allah subhanahu wata'ala wato wannan hadisi ya tabbatar mana da yanda tsakankanin kowace sama da ƴar uwarta yake da tazara to amma kuma cikin kowace sama makila take da jama'a ta mala'ike bai ce alayhi salatu wassalam hadisin Abu Dharr wanda yana cikin al-Jami' na al-Imam Tirmidhi da Allah ce aqati as-sama'u wa hubbalaha an ta'ta ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala da Allah ce sama ta dauki kara kiki irin injini ya tsufa yana so ya darji da Allah ce to sama ta dauki irin wannan kara tana kik irin in kuri ya motsa yace to ya dace sama ta yi irin wannan kara din yace ba inda zaka aje yatsu guda hudu a sama face dai a gurin akwai mala'ika ya dora goshin shi yana sujjada ga Allah ta'ala cike take da mala'ikai wato ba wai an yi ta bane kango haka cewa yanzu mutum zai yi gini a lokacin kai gidaje goma amma dai duk da kare a daya zaka zauna kuma waɗannan gidajen goma la Allah akwai wanda bori ne ba komai a cikin sa to shi Allah subhanahu wata'ala da ya halitta samannan guda bakwai duk yanda suke da girma to ya cika su da kuma ummar masu raya su da ibada tun daga sama ta ƙasa har zuwa ta biyu har ta uku har ta hudu har ta biyar har ta shida har ta bakwai mala'ikai ne makilai a ciki akwai albaytul ma'mur a sama ta bakwai wanda wannan masallaci ne wanda a kullum mala'ikai 70,000 suke shiga su yi ibada a ciki suna fita sun kare da su da koma wannan masallaci har ranar tashi aljama maji alayhi salatu wassalam ya lokacin da aka yi isra'i da shi yace rufi'ani baitul ma'mur fa sa'altu jibril fa qala hadha albaytul ma'mur yusalli fihi kulla yawmin 70 yusalli fihi kulla yawmin 70 alf malakin idha kharaju lam ya'udu ilayhi akhir ma alayhi wato wannan shine ake ce da shi albaytul ma'mur wanda a kowace rana mala'ikai 70,000 suke yin sallah a cikin shi idan suka fita suka shiri ba za su sake dawowa ba kullum 70,000 ne kullum 70,000 har tashi alkiyama tun daga farkon duniya har tashi alkiyama to Allah subhanahu wata'ala yana da kai mala'ikai masu yawa shi yasa Allah cewa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ba wanda ya san adadin randanoni na ubangijinka subhanahu wata'ala sai shi kadai ya san adadin su saboda adadin su yana da yawa wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir to haka ƙasa yanda sama take bakwai haka ƙasa ita ma bakwai ce Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna Allah tabaaraka wa ta'ala shine ya halitta samai bakwai haka kuma kwatamkacin su da ƙasa su ma ƙasa guda bakwai sai dai inda malamai suka yi sabani akai shine wajen abin da ya shafi ita ƙasa ba irin sama bace yanda tazarar da yake tsakankanin sama ta 1 zuwa ta 2 nisan tafiyar shekara 500 ita ƙasa amanna suke da juna ƙasa ta 1 da ta 2 da ta 3 da ta 4 da ta 5 da ta 6 da ta 7 dukkanin su amanna suke da juna yana daga cikin hikimar da ta sa yawanci a ayoyin alqur'ani za ka cewa Allah ta'ala na kawowa sama jami'i amma ya kawo ƙasa mufradi ce as-samawati sai a ce wal ard saboda ita ƙasa amanna take da juna ita kuma su kuma samai guda bakwai alarraba suke da juna to amma akwai hadisi da dama wanda suka tabbatar da cewa ƙasa guda bakwai ne ga hadisin Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail daya daga cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna wanda yana cikin Bukhari da Muslim hadisin shi wanda ma yake alaihi salatu wassalam yace ban zalama ni da shibrin min al-ardi zulman tuwiqahu yawm al-qiyamati min sab'i ardina ga hadithin Suhaib wanda yana cikin al-Musaddarak na Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi Allah ta'ala ji kansa da rahama waje abin da ya shafi addu'a inda dukhulil qaryah addu'a da mutum zai lokacin da zai shiga al-qarya wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna ga kuma hadisai suna cikin sunan Abi Dawud da sauransu dai akwai hadisai wanda suke tabbatar da cewa sammai din su guda bakwai ne sai dai kamar yadda malamai suka faɗa bambancin sammai da kasai shine kasai su bakwai din amanna suke da juna sammai su kuma a rarrabe suke kamar yadda muka faɗa Allah ta'ala yana aikata dukkan abin da yake so kuma a cikin su saboda halittar shi ne da bayan shi sannan kuma mallakar shi ne malakum waliyun ba ku da wani majibincin lamari wanda zai kare ku min dunillahi baitin Allah wato ba ku da wani wanda zai kare ku daga azabar Allah lokacin da Allah subhanahu wataala na face ku da azaba kowa da kowa wato a ƙarƙashin kulawar Allah subhanahu wataala yake lokacin da Allah ta'ala ya nufi bawan shi da rahama ko ya nufe shi da azaba to ba wanda ya isa ya kare wannan rahama din ko wannan azaba din bayace alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin sahih muslim hadithu abdullahi da abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi abdullahi da abbas yace maiki sallallahu alaihi wa sallam yace walau yajtama'u wa alam anna al ummata law yajtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu allah lak wa in yajtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu allah alayk rufi'at al aqlam wa jaffat al suhuf yana cikin tirmidhi to mai ce alaihi salatu wassalam yace da a ce al'umma gabaki ɗayan su za su haɗu akan su amfane ka da wani abu wanda Allah bai sa wannan abin naka ne ba bayan da za su amfane ka da wani abu da a ce za su tattaru akan su cutar da kai da wani abu abinda Allah ta'ala bai kaddara wannan abu zai zama to cuta ne a gare ka ba wato ba yanda za a yi ya zama to ya cutar da kai saboda komai a wajen Allah subhanahu wataala yake Allah ta'ala shine wanda a wajen sa ne zulfin mulki na sammai da kasa yake dan haka kamar yanda bayake alaihi salatu wassalamu ya wato ya faɗa cikin hadisi ingantacce wato lokacin da bawan Allah musulmi ya maida lamarin sa zuwa ga Allah ya tabbatar da cewa Allah ta'ala shine mai yi shine mai karewa shine mai badawa shine mai akwai shine mai rayawa shine mai matarwa sai zamanto ya zauna cikin lafiya kuma idan ya roki Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da ya roki Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi kamar yanda hadithin Samura ibn Jundub wanda yana cikin Al-Mujammu' Tabarani Al-Kabir ya tabbatar haka Samura yace wa Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ala wa'allimuka ala wahaddithuka hadithan sami'tuhu min Rasul sallallahu alaihi wasallam wa min Abi Bakr miraran wa min Umar miraran qultu bala qala qul idha asbata wa idha amsayta اللهم انت خلقتني وانت تهديني وانت تطعمني وانت تسقيني وانت تحييني وانت تميتني وانت تحييني لم يسال شيئا الا اعطاه الله عز وجل اياه ما يجي عليه الصلاه والسلام يجي دكان باوان ده دايوا يا غري يا فدي wannan addu'a din اللهم انت خلقتني وانت تهديني يا الله kaine ka halittani kaine kake shiryar da ni wa anta tud'imuni wa anta tasqini kaine kake ciyar da ni kaine kake shayar da ni wa anta tumituni wa anta tuhyini kai ne zaka amshire na lokacin da amsar raina yayi kuma kai ne kake rayar da ni lokacin da amsar raina bai yi ba bazala ce bawa ba zai roki wani abu ba face sai Allah tabaraka wa taala ya bashi abin da ya roka bayan ya faɗi wannan azkar Samura ibn Jundub ya hadu da Abdullah ibn Salam ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Yahudi yace da shi ala wa hadithuka kalaman sami'tuhu min rasulillahi miraran wa min abi bakr miraran wa min umar miraran qala bala fa hadathuhu bi hadha al hadith dai an da shi yace mai bazan ga baka wata wani lakani ba wanda naji shi daga bakin mayaki ba so ɗaya ba ba so biyu ba so uku ba haka daga bakin abubakar ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba haka daga bakin umar abdullah ibn salam yace kwarai ku karantar da ni wannan lakani sai ya karantar da shi wannan hadisi a lokacin sai shi Abdullahi ibn Salam yace bi abi wa ummi rasulullahi haula il kalimat kana Allahu azza wa jalla kada abahu Musa alayhi salatu wassalam wa kada Musa alayhi salatu yadumu bihin fi kulli yawmin sab'a mirar wa la yasalu Allah shan illa abahu maiki alayhi salatu wassalam lokacin da Abdullahi ibn Salam yaji wannan maganar sai yazo yace ya rasulullahi babana da mahaifiyata fansarka yace waɗannan kalmomi da ka faɗa ce wallahi Annabi Musa alayhi salatu wassalam shi ma Allah ta'ala ya sanar da shi su Annabi Musa ya kasance yana fada su so bakwai a kowace rana duk abin da ya roki Allah Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bashi su wato da ke Allah ta'ala shine mai saba shine mai kasa shine mai wadatarwa shine mai akwai shine mai badawa lokacin da kai tawassuli da waɗannan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala zai kare ka Allah tabaraka wa ta'ala zai baka katangal karfe tsakankaninka da masu matsala da sauransu wa malakum min waliyin ba ku da wani majibincin labari wanda zai kare ku min dunillahi baitin Allah wala nasirin hakanan kuma ba ku da wani mai taimako wanda zai taimaka muku ya hana azabar Allah ta same ku idan azabar Allah ta zo muku kamar yadda da annasir da alwali Allah subhanahu wataala shine wato na mu'mine zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna alkafirina la maula lahum wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qablu fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala an-nas فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم نعم المولى ونعم النصير ما دلل على من دوبرو idan ya zamanto shine Allah majibancin labari idan ya zamanto shine Allah ma dalla da mai taimako idan ya zama to shine Allah subhanahu wataala to ina ga anan ya kamata a ce mun kwana karatun namu na farko a karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu tashi daga amturiduna an tasalu rasulakum abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya sanar da mu kusakuran mu a karatu tuka na gaba mu jara wa bi hadal qadar kifaya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك